كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول ما الله مباركين سركي ليس كذا وواجم ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma kamar da ake gabatarwa a wannan wuri. Gashi ayyuma Allah saki dawowa da mu wanda muna nan a cikin wannan sura ta suratul ahzab, wanda wannan aya da aka saki karantawa jiya an karanta ta, kuma an fara an yi bayani daga ciki, to kuma tunda kusan cikon sauran waɗancan ayoyin da na gabanta shi sai aka saki dawowa da ita, wanda ayoyi ne waɗanda suke magana ga uwayen mu'mini shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akan kamar yadda bayani ya gabata a jiya, irin abubuwan da suka gudana wanda yasa aka saukar da waɗannan ayoyi shine da Allah wanda suke nemi cewa suna so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su, sun dora masa wasu abubuwan da suke bukata waɗanda ba su, sun ba su ainihin, wato sun dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwa cewa suna sun yi musu da kaza da kaza da kaza, sannan kuma da sauran abubuwa na ado wanda suke bukata na kawo waki, duk sun gaya manzon Allah suna bukata ai musu wannan. To karshe shine Allah mabaki sarki saukar da wannan ayoyin, yana musu magana cewa to in dai watan suna da sha'awa ne na kayayyaki na ado na duniya, to su zo manzon Allah sallama zai sallame su kuma saki sallama mai kyau wanda ba tare da faɗa ba tare da wani ba, kuma duk abin da suke bukata na watan ado na duniya din wanda za su zai sharole su za a ba su. To shine wannan ayoyin jiya muka fara, Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nabiu, ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama, qul ka fada li azwajika da su iyalan da ka mata ka sallallahu alaihi wasallama, in kuntunna, ka gaya musu in kun kasance turidinal hayatad duniya, in dai ku kuna nufin rayuwar duniya ne shi kuke bukata, wazinata hada kuma ado kawa kenan na kayan duniya, to fata alaina, ku zo kuma ta'u kunna, zan jiyar da ku da'i, ma'ana zan ba ku irin abin da ake cewa mutu'atu talaqi kenan, watan irin jiyarwa da in ta saki, wanda kun san da ma ko can a shari'a ko san ta bada umarni a yi haka din. Misali in mutum saki mata ta nema da sallama mai kyau, haka wannan ba ya hada mata ya ce to Allah ya kiyaye, ina da shi wannan sahaka ne, saboda ka ga sai ka dan samu da komai dan tsoka tsoka an fahimta. Bayan kun rabu da kai kashi kace ga yana dan da ta yi wani aure kuma sai a kara a yi ai ba an go wasu amma da yake kamata to ana yi haka. To shine da wannan sallama ce da aka ku zo zan jiyar da ku dadi, shine irin wannan jiyarwa din ta saki din, in mako alheri wanda zan sake ku, amma shine wa usarih kunna, in sake ku shine in sallame ku sarah jamilan sallama ku kyau, ma'ana wanda ba tutowa cikin ta, ba zagi ba wani abu, saboda haka sallama cikin da kyau zai. To shine sai ya ce amma wa in kuntunna, in kuma kun kasance turidinallahi wa rasulahu, kuna nufin Allah ne da manzon shi sallallahu alaihi wasallama, wattar al-akhirata, sannan kuma kuna nufin gidan lahira, ma'ana shine sai ya zama kuma wato kuna son ku samu rahama ta Allah madauke sarki, shine wattar al-akhirata aljanna kenan. To shine sai ya ce to kusani ka inna Allah, haqiqa Allah madauke sarki, a addalil muhsanati, ya tanada ga duk wanda an mai kyautatawa min kunna daga cikin ku din, shine bi iradatul akhirati wa tan fil akhirati da Allah da manzo Allah sallama, to Allah ya tanada musu ajran aziman, wata irin lada mai girman gaske. wannan ayoyin da wadanda su za mu karanta nan gaba dukan su suna magana ne ga sha'anin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda kamar da aka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mata wanda yana da kyau kamar mu wuce nan tun daga shi ayoyin suna mana magana ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mu ji su wane ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai daga cikin matan wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su ya zauna da su akwai wadanda ma ko da aka daura wani dai ba su tare gidan manzon Allah ba kuma an karama akwai kuma da ta tare kuma amma dai sai aka karama to yana da kyau a ce an samu wannan shi sai ina ganin yana da kyau mu riskar da wannan din a shigar da shi a ji yanayin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda kamar yadda kowa ne sani wato tun daga farko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko ita ce na Khadija wannan kowa san haka ita ce matar shi ta farko da ya fara aure wanda kuma da ya aure ta bai kara auren wata matar su ita ce ran sannan kuma kamar yadda aka sani ita ce na Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta lokacin yana dan shekara 25 ita kuma tana da shekara 40 kaga ta soye manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da shekara 15 a auren shi da farko kin kaga kamar yadda nake cewa kenan idan ahlus sunna da gaskiya kaga haka yake mata ga sunna ita wato mallakin mutum in zai auren shi da farko yana mata shi ya samu tsohuwar shekara 40 sai ya fara tunda kaga shi manzon Allah haka yayi wato haka yayi wannan auren nashi ya aure wannan mata da ɗan shekara 40 shi kuma yana da shekara 25 to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure ta bai kara auren wata ba har ta rasu kuma ta rasu ne kamin a yi hijira a Makka mara kamar a hijira kuma zuwa Madina kenan ana sauran shekara 3 hijira sai wafati a sai da Khadija radhiyallahu anha ita ce sai da Khadija binti Khuwailid kamar da aka sani sannan lokacin da ta rasu malamai suna cewa tana da shekara 65 ne ta rasu don haka sun zauna tare da manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shekara 24 suna tare kaga kiran da manzon Allah ya aure shi da farko sai da shekara 24 sannan bayan ta rasu sannan sai ya wasu aure ne radhiyallahu anha an ce shekara su 24 da wata 6 shine a zaman su da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Khadija din ita ce matar shi ta farko sai matar shi ta biyu ita ce Sauratu bintu Zam'a Sauda sai da Sauda ita kuma a lokacin kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana karkashin auren wani da ake ce mashi Sakran bin Amr shi ma musulmi ne amma kuma yana cikin wannan sun kai hijira sun kace Habasha kun san da lokacin sanda kafiran Makka suna hana ayi addini to ana yin hijira zuwa kasar Habasha da lokacin to wannan hijira ta Habasha shi wannan mijin na ita sai da Sauratu bintu Zam'a wato yana daga cikin da sun kai hijira zuwa kasar Habasha din to kuma a can ne sai Allah ya mashi rasuwa to da ya rasu to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta saboda garin gashi ta rasa miji to kuma kaga bai su sauta mata kuma ga mijin da ta yana daga cikin sun kai imani kuma sun yi hijira ya ba kasar ita kaga kuma yanzu awaye ne kuma mijin da ta ya rasu kaga in ba ta samu wani mutumin kirki da zai aure ta ba kaga akwai da wato sai manzo Allah ya aure ta eh to ita ce Sauratu bintu Zam'a kuma ita wannan sai da Sauda din nan ita ce wadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wanda za a gano su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren su da zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aure ne na ibada nan ne wallahi da ba aure ne kawai da sha'awar duniya ba a wato ita abin da tayi shine sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ka san ai tunda ana rabon kwana misali ga gabata to sai ta ce manzon Allah ita na ta kwana ta ba Aisha sai da Aisha saboda haka inda ita na ta kwana kama malaki manzon Allah ya zo ɗakin ta ta ba sai da Aisha manzo Allah ko shi ta tafi sai da Aisha sai yana ta kwana cin wannan Sauratu bintu Zam'a ita ce ta yi wannan yake kaga wannan kaga yana da wahala ko kama da yake bayan Allah ya aikace ta ibada kullu suke shi yasa kaga ta aikata ta amma kaga ko yanzu ana samun wasu mata masu kokarin ka bakkwatan ta haka din inda yanzu ai kaga ina jin dan su da bakkwata sai ta yi shi da rubuci ai kuna jin cewa matan shi kuna ji ana da ayyali ko to amma me abin da ya faru ai ka san da jin wannan ayyukan ka san ba mace hudu ba su haihuwa su kai yawa saboda haka sai zama matan nashi ne duk wanda suka tsufa cikin su sai kawai su ce su da Allah suna so za su yi ritaya ya aure wasu mamakin su kaga wata din tayi tsufa ina ga dai wata da ku saboda haka su to kaji sai da waki laka kaga tunda misali wannan ne ta haihu bayan ta gaba kuma kashi ta ci ne ita ta haihu ta amma wata amadadinta kaga amaro wata kuma yarinya mai haihuwa kaga ta ci gaba da haihuwa kina kaga dole ai asu ta wuce kina in ba mutum ba ya ji wannan bai gane ba sai ga tunanin ya aka rubuta wannan daga ayyuka suka tarbiya to kuna ji shi garkai na fada haka ne dan su ne suka yi ta su ba ta sai su shi ya amde wasu a madadin su to kaga wannan sun so sai koyi da ita wannan sai da saboda cikin to zama din wanda tabba sai da ka shafa nan ta sannan mata ta uku daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai da Aisha diyar sayyidina Abubakar Siddiq wanda ita kuma duk cikin watan matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ita kadai ce wanda ya aura tana budurwa amma dukkan su jawaye ne gaba ɗayan su wanda zamu yi magana da ita game da hikimar shi auren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka mutun ya dauka ko rashin daki ne sha'awa ne kawai a ko alama zamu yi magana insha Allah to da kai ta kadai ce manzo Allah ya aura tana budurwa kuma aka ce lokacin ana maka ne kamin ayu hijira zuwa Madina ne aka daura aure da ita kuma tana da shekara 6 kuma an ka daura mata aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha radhiyallahu anha amma don haka sai bayan an koma Madina ne bayan an hijira Madina sannan ta tsare gidan manzo Allah tana da shekara 9 da shekara 6 an ka daura aure da mata da gidansu an fahimta sai da shekara 9 sai ta tsare ko gobe mutum yana so ya aure ya ta kan yayi dan take an gaba ne da ku to saboda haka sai da Aisha radhiyallahu anha haka aka yi tana da shekara 9 sai tsare gidan manzo Allah bayan an hijira ko a Madina sannan sai mata ta hudu shine Hafsatu bintu sayyidina Umar bin Khattab kenan sai da Hafsa kaga ita Aisha ta shekara 9 da Abubakar Siddiq ita kuma Hafsa ta shekara 9 sayyidina Umar kaga da ba cikin sabon manzo Allah sallama wato kashi guni dan aka duba za ka guda biyu daga ciki manzo Allah ya aure ayyan su guda biyu kuma manzo Allah ya bashi a da cikin kulafar Rashidin kaga sayyidina Abubakar manzo Allah ya aure ta ce sayyidina Umar manzo Allah ya aure ta shi shi ma sayyidina Usman manzo Allah ya bashi daya ne ko tun daga rabiya bashi yawa saboda ka an bashi ruqayya daga farko da tana su kuma sai manzo Allah sake bashi wanda yake cin Ummu Kulthum kuma ita ma bayan ta rasu kuma manzo Allah ce inda ma suna rasa da kana bashi kaga sayyidina Usman sannan ya ba sayyidina Ali kuma sayyidina Fatima ita kuma shugabar matan misalin alimin da baki daya radiyallahu anhunna to shine sai da Hafsa ya sai da Umar bin Khattab ita kuma ita ma daga farko tana auren wani mutum ne da ake ce ma Khulaysu bin Abdullah bin Huzafa shi take aure farko to don haka wato shi bayan ya rasu an ce shi ma ya shahada ne to da ya rasu to shine sai shi sai da Umar shi bayan shi miji na ta shahada sai sai da Umar ya zo wurin sai da Abubakar ya ce mai aiko ma'ana kaman yana mai shara da dole ya aure ita ita sai da Hafsa din shi baban ta sai da Umar din kenan to shine sai da Abubakar sai bai member sai da Umar wata amsa ma haka akan maganar ba to shine to sai shi kuma sai da Umar din sai da Umar bai ji dadi haka din ba to shikenan sai kuma ya zo ran sai da Usman shi ma lokacin da ita ruqayya ƴar manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sai da ta rasu to shine sai shi kuma sai da Umar har yanzu yazo ga sayyidina Usman sai ya ce to aiku ga ita Hafsa nan yazo ya bashi ta zai aure ta sai ce ma sayyidina Usman to da ya ba sayyidina Usman haka shi ma sayyidina Usman sai ya ce mai shi yanzu gaskiya bai da ni aure yanzu kwata kwata ka san wani lokaci mutum yana auren wata muhimmiyar mata mai daraja mai kima kuma ya rasa ta kaga sai ya ji ba duka ma'auren ma da yanzu shi bai ma san wanda zai aure ba to shine sayyidina Usman sai ya ce shi yanzu bai da bukata aure yanzu kwata kwata to shine sai sayyidina Umar ya tashi ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce kai karasa ya kai karasa sayyidina Usman din ya ce saboda haka shi ya ce mai yazo ya aure sayyida Hafsa amma ya haƙi auren nata Allahu akbar to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi to ai ba komai yanzu ya tazawwaju man huwa khairun min Usmana wa ya tazawwaju Usmanu man huwa khairun min Hafsa sai manzo Allah ya ce mashi to yanzu ka bari watan wanda ya hi sayyida Usmanu din wanda hi Usman zai aure Hafsa shi kuma sai na Usman zai aure wanda hi Hafsa din ka gani dan haka ita za ta aure wanda hi Usman din shi ma Usman zai aure wanda hi Hafsa din ya garanti yake to shine shi manzo Allah shi ya aure ta Hafsa din kaga wanda hi Usman ya aure ta kina shi kuma manzo Allah kuma ya ba sai na Usman din ya ce kaga shi kuma kaga ya aure ita kuma shi kuma sai na zuwa da ya aure wadda wato tare sai da Hafsa kina Allah ya kwata shine wanda sai manzo Allah ya aure ta sai da wato Hafsa din shi kuma manzo Allah ya aure mashi da shi sai na zuwa manzo Allah ya aure mai da shi wato Ummu Kulsum aka ce kuma lokacin ta shekara 20 ne lokacin da shi manzo Allah ya aure ta ita Hafsa din tana shekara 20 lokacin to sannan sai mata ta biyar ta ce Zainab bintu Khuzaima Zainab bintu Khuzaima dan Zainab biyu manzo Allah ya aure ta mace gurin ta gaba ita ce Zainab bintu Khuzaima bin al-Haris ana mata alkunya ana ce mata ummul masakini abinda zaki ce mata ummul masakini saboda tana da yawan taimakon miskini an gane yawan ciyar da su da yawan sadaka haka nan to shi sai ake ce mata ummul masakini Zainab bintu Khuzaima kenan to don haka ita kuma ga lokacin wanda take aure shine Abdullah bin Jahsh al-Sunan mijin nata to da haka ran da aka yi na Uhud to can shi ma ya shahada a kashi shi ya shahada don haka amma kuma ita kuma lokacin bayan haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to an ce ba ta dade ta da manzo Allah ba to ce wata biyu ba zuwa wata uku sai ta rasu ita tun zamanin manzo Allah ta rasu ita Zainab bintu Khuzaima tana wata biyu ne ko uku kai malamai sun ce sai ta yi wafati kaga ita ce mata ta biyar kenan sai kuma mata ta shida daga ciki shine Zainab bintu Jahsh kaga Zainab da mace guda biyu ga wannan Zainab bintu Khuzaima ita ce wata rasu sai da manzo Allah yana sai Zainab bintu Jahsh ita kuma ana mata alkunya ita ma ana ce mata ummul hakam to kuma ita kuma wato tana ita diya ce diyar Umayma ce Umayma din ita kuma diya Abdul Muttalib kaga suna da alaka dangantaka da manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam saboda ita Zainab bintu Jahsh din diyar Umayma ce Umayma bintu Abdul Muttalib to shine kuma ta dade da ba da musulunta da sama saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auren ba da ita zamu ji shi nan gaba cikin wannan sura shi ma insha Allah wannan auren ta da ita da shi Zainab bin Harisa zamu ji shi nan gaba cikin wannan sura din to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auren ma shi wato Zainab shi Zainab bin Zainab bin Harisa din lokacin da kasan zamu karanta shi ma din lokacin shi sai ana samu abuwa tsakanin su saboda ita tana ganin kamar babba ce misali ta dan ba daidai suke da tunda shi Zainab bin Harisa din matsayin bawa ne na manzo Allah sallama amma sai manzo Allah ya dauka shi da mai shi matsayin ta sai aure mai da ita din to kashi dai abuwa da zaman dai bai da yiwa sai sun karamu to bayan sauna bane sai Allah madauki suke ce ya aura manzo Allah ita daka ita haka nan ka daura aure ba sadaki ba wali ba kudi ko Allah ce ya daura aure shike to ita ce wannan Zainab bintu Jahsh take nan an ce kuma sunan ta yanda suke ce mata san farko Barratu ake ce mata to sai manzo Allah ya mai ita Zainab ya ce mata an kai ita Zainab to dan da shine sannan kuma ita kuma kaga wancan Zainab bintu Khuzaima ita ce wadda ta rinda su manzo Allah yana ita kuma Zainab bintu Jahsh a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta riga kowa rasu a cikin matan manzo Allah ita Zainab bintu Jahsh ne an ce lokacin halifatu sayyidina Umar da tarar su sannan sai ta bakwai Ramlatu bintu Abi Sufyan ne Abu Sufyan sai ta kuma ana mata laqabi ana ce mata Ummu Habiba saboda abin da sai ba kawai kunya wani dan ko su da ya ta karanta ga wasira sai an ce Ummu Habiba kawai misali sai ya rasa gane ko wani shi sai kace Ramlatu ne Ramlatu bintu Abi Sufyan ita sai kace Ummu Habiba to ita ma ta tsi da musulunta kuma tana cikin wadanda suka hijira zuwa ƙasar Habasha ita da mijinta lokacin mutum kan baban ta yake musulunta an farka kafin baban nata Abu Sufyan ya musulunta to sanin ta musulunta ita to shine lokacin da suka hijira zuwa can to shi mijin nata ana ce mai Abdullah bin Jahsh mijin na ita ita Ramlatu bintu Abi Sufyan ne ce ba Ummu Habiba to shi ko wata kaddara ta gitta gare shi can bayan sun hijira zuwa Habasha shi kuma can kuma sai kuma kirista ga musulunci to shikenan ita kuma tace ba ta koma kirista take koma ta tsaya ta musulunci shikenan to shine can can ko da ya mutu bayan mutuwa ta ne shikenan sai wato Allah sallama sai aure ta a can an kai aure ta tana can Habasha din kamin abun nan shine Jahsh shi biya sa haki daura aure ta kace wannan sarkin wanda musulmi suka koma can gari suka suna zauna can to shi ya biya sa dakin wannan auren da kai ita Ummu Habiba sannan ana cewa kuma ya biya sanadin da zai kai kusan dinari 400 dinari 400 to sannan sai mata ta takwas ita ce Hind bintu Abi Umayya, wannan ita wata Ramla din da Ummu Habiba, ita ce wadda wato a lokacin aka ce ita ce wadda wata rana sai bayan ana Madina din, sai shi Abu Sufyan ya taso ya zo nan ya zo Madina wurin Manzala Sallama, saboda daga lokacin akwai sunan da aka yi, to kuma akwai abubuwan da suka faru wanda yana ganin alamun cewa lalle wannan sunu zai walwale, saboda ga alama akwai wasu matsaloli sun ka taso kafin, sai ya taso ya zo wurin Manzala da ya zo ya jaddada wannan sulhu din, to shine yana shigowa gidan na Manzala Sallama, sai ya zauna zai zauna bisa ga shi hada wurin, ita ce wannan ita Ramla din Ummu Habiba din kira, zai zanna sai ta mansa je shi hada, ta ce haka, ta ce ai wannan shi hada Manzala ce, ba za ka zauna ba, kai kuma shirki ne kai, kuma mamanta ba haka, kai kuma mamanta wanda ya hita, saboda haka ta ce shi hada Manzala ce bai sai zauna ta ba, shikenan kuma kwarku, to kaga ta gwada ta san kima Manzala kenan, to yana da kyau haka ake bukata misali ko wadanda ba za su san daraja mata su san daraja ba zan su ba, duk wani abu wanda sun ka san wannan nasu ne musamman da suke amfani da shi bai kamata su ka zakata da shi ba, misali ila a ce wannan wani kwano ne na daba wanda mazan su kace abinci amma har yara ta zuba abinci bai ba, gaskiya ba ba wata mutunta wurin nan haka ne, ko kuma wannan shi hida ce wadda kila shi mijin shi ne yake kwanta amma wata kuma ta basa na yara su ta bar su haga dawa bisa ga shi ba, wannan shi wani bai ba gaskiya, to kaga wannan ne ta koyar da ni wannan ya, to ita ce wannan, to sannan sai shine mata ta kwa shine bintu wato Hind bintu Abi Umayya, ita kuma ita kuma ita ce ake ce Ummu Salama, ita kuma ita ce ake ce ma Hind, to Ummu Salama kenan, wanda Ummu Salama wato ita ma tana daga cikin da suka hijira zuwa Habasha ne, mafi yawancin su duk ka gani wannan ga musulmai ne dama, abin da yasa manzo Allah ya aure su duk da ke za mu ci gaba din saboda sun rasa maza, to kaga kuma sun rasa mazan nan, kaga in ba su samu wani muhimmin mutum wanda zai aure su ba har yanzu, kaga an suna din to shine shi ko sai manzo Allah sai ya aure su, saboda auren nashi da mako can duk ba wai kawai dan sha'awa ne kawai na duniya ne shi ba, don haka tana daga cikin da suka hijira zuwa kasar Habasha, kuma daga baya ta hijira kuma zuwa Madina ita ma, saboda haka mijin nata ana ce mishi Abu Salma bin Abdul Asad Al-Makhzumi, shi ma ya shahada ne, shi ma ya shahada ne don lokacin da wato an ka zo wurin wannan yaki din, bayan an dawo sai an ka ba ta labarin cewa mijin nata gashi ya shahada shi Abu Salma, to ita ce sai ta ce to ita dai za ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, saboda gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tunda manzo Allah ya ce duk wanda wata musiba ta same shi ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, Allahumma ajinni fi musibati, to Allah zai bashi he da wannan abin wanda ya rasa, dai tace za ta faɗi don gaskata annabi, amma dai irin yanda Abu Salma yake mutumin kirki ba ta tunani za ta miji iri ne kuma, amma dai za ta faɗi don gaskata annabi kawai, shine bayan ta gaba sai manzo Allah ya ce yana son ta, kaga ta samu wanda himmi ko kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta tabbata kira a to aina da wata ake cewa ta tsohuwa ta sai bala mu zugin ta wani sata, da zo yana wani sata tana kallo gashi ba da zai da shi ya tunda karin ta da tsotar kai ki ta ta da dauri ita ko tana nan aji kusu ita take ta karatu, ta daga ta gama karatu aji kusu din ta ya gama sata ta shi kuma ka na dauka azza zai ci hake, ta ce zai aji kusu shi kina mata aiki yau, shi kuma sai yana ji sai ya dawo ci ko ci mata aji kusu ba ta aiki, sai dawo aji kai fa sata ta ce wacce wake aji kusi ba ta aiki, to shi to kaga Ummu Salma to shine sai ta ainihi cewa saboda haka shine sai ta ce da haka za ta yi Allah don gaskata annabi, kaga ana haka kuma sai gashi kuma ta aure wanda yake mijin nata ko Ummu Salma, don ta aure manzo Allah da an gama, to shine wannan Ummu Salma kenan, kuma ga lokacin ana cewa har sai ta ce manzo Allah, to manzo Allah kuma yanzu ga ni ina da iyali da yawa yare gari ne da yawa, kuma kaga yanzu matsayinka da girmanka ya aure ka yaran zo su rika takan mashi hita da sauransu ka gani ko saboda ladabin su, to shine sai dai yace ai ba ku mi aduka mun yale Allah ne kuma saboda ka wannan ai tunda dun marabi ne shi kaga ba kula bane yake zai rubuce su ba ku mi tace to kuma wannan Allah sai dai tana da wata matsala har yanzu tana ganin ita ma dai saboda wannan auren da kike zai yi wa mina tace saboda tana da matsala gaskiya ta kishi, kuma kai matsayinka maza Allah bai kamata a ce gidanka a maki shi ne ce ba matsala za a maki addu'a Allah ya raba ki da shi shikenan, sai wannan Allah ya mata addu'a ya raba ki da shi shikenan, karu Ummu Salama kina radiyallahu anha, to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita ainihi Ummu Salama din, to sannan an ce lokacin ita kuma tana shekara 30 manzo Allah ya aure ta, sannan sai ta tala Maimunatu bintul Harith ita kuma ita ce wadda manzo Allah ya sanar da tsira ita kuma wata kamar a ce yakumba ke cewa tunda ina jin yakuwa mutum ko kauna wace yakumba ke cewa to matsayin yakumba take ga Khalid bin Walid ita ita wannan maimuna din ya yakumba yau wato ko ce to suna da mace yana azu kala gurani okay to to ya wanda adai yakumba din ita ce ta Khalid bin Walid ita maimuna din to kuma kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda amijin nata lokacin ana ce mashi Abu Ruhulin al-Amiri to da haka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai aure ta wato kuma kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsiri ne shi ma kai nana shewa cikin wannan tafsiri shi ne tafsiri shi ma sun ce tana daga cikin wadanda sun ka ba manzo Allah kansu da kanta abin ta ita daga cikin wanda suke tara manzo Allah ka ce aure ta ita Maimunatu bintul Harith din sannan sai ta goma ka san shi sa lokacin sai da Aisha radiyallahu anha suke cewa ita wato ba wadda ba abun da yake damunta irin ba sannan da suka ba manzo Allah kansu saboda haka yanzu a ce mace ta zo ta ce ta ba da kanta ga manzo Allah ita ita wanda ita ka damu ta radiyallahu anha shine daga baya har take cewa kai ita dai bayan da Allah ya saukar da tuji mata shamin hindin nan za mu kanta sunan gaba dai to shine sai ta ce kai ma ara rabbuka illa an yusara fi hawaka ta ce ni ina ganin manzo Allah duk abin da haka so kai shi Allah ga ga ma yake sai maka shi kullum to wannan tana daga cikin wadda ya taba manzo Allah kan ta inji kamar da su ma kullu bi su haka ho sannan sai ta goma shine Safiyatu bintu Huyay bin Akhdab Safiya bintu Huyay bin Akhdab ita ce ta goma ita kuma an ce lokacin tana auren Salam bin Mushkim shi kuma bai wani bai hude ne shi kuma sannan daga baya ta aure wani ana ce mushi Kinanatu bin Abil Huqayqi a duka su mawaka ne wadannan ne to kuma ran da aka yi na Khaybara an ka kashi an yi an kashi mizin nata din ka san ai Khaybara mun faɗi shi ko shi ne sai an kashi wannan mizin da aka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure shi kuma ita watan Safiya din bintu Huyay sannan sai ta goma sha ɗaya shine Juwayriya bintul Harith Juwayriya Juwayriya bintul Harith ta kuma tana daga cikin waɗanda da aka yi yakin Banil Mustalik wanda yakin da aka yi a can ita kuma ana kamo ta daga cikin kaman kuyan jiki na to lokacin da aka zo da ita to shine sai aka ce kuma ga lokacin an ce tana karkashin wani miji da ake cewa Musafiru bintul Safwan shine mijin nata na can din to bayan an zo da ita da an ka kamo ta tana cikin hursunonin yakin da aka zo da su wa to sai cikin rabon an ka ce kamar yadda sai da Aisha ka lota daga litirki shi wasar da an ka yi wannan rabon to sai ta fada ita juriyar din cikin rabon Sabitu bin Qais bin Shammas Sabitu bin Qais to shine ba ta fada cikin rabon wasu kuma sun ka ce a cikin dan dan ammi ne tai ne to shine shi kuma sai ya ce to yanzu zai sai azama ta fansa bisa ta kawo mai dama ko tana haka misali dan an ka zo mutum an ka bashi wannan bawa din ko baiwa sai ya ce to yanzu ya je ya kawo mai abu kaza ya azama wasu kudi misali sai ya ce ya kawo su shiki da ya aucace zama da ta kawai to shine sai ya mata haka da shi ma sai ya ce ta zo ta bayat to shine ita kuma sai ta zo rama Allah sallallahu alaihi wasallam neman ya taimaka mata ya bata abin da za ta fanci kan nata din shi ya to shine sai manzo Allah ya ce ba wata labari zai taimaka mata yayi mata abin da yake wannan din da haka yace zai biya mata kuma sannan zai aure ta shikenan kaga ai ta na samu haka to ita ce Juwayriya kenan to ita wannan sunan na Juwayriya yana daga cikin sunayen da maza ana samu maza shi da Juwayriya yana daga ciki sannan sai mata ta 12 ita ce Khawlatu bintu Hakimin Khawlatu bintu Hakimin ita kuma ita ce wadda ita ma tana daga cikin wannan sunka ba manzo Allah kansu ita kawai su mutaki ne haka Ibn Abi Hatim ya ruwaita kamar yadda malamin tafsiri sun kawo shi don haka kuma Ibn Kathir ma shi ma cikin nashi tafsiri ya kawo yake cewa daga cikin waɗanda sun ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanun su kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa daga sayyida Aisha radhiyallahu anha yace kamar yadda ya faɗa ki cewa magana da kuke kenan dazu wanda take cewa kuntu agabu alallati wa habda anfusahun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da shi ina kishin mata da suka ba manzo Allah kanu su sai shine tace wa aqulu ina cewa athabul mar'atu nafsaha ya sai mace ta rika zuwa tana bada kanta in miji ya wani miji a bari ta to shine sai Allah saukar da wani aya to ji man ta sha'u bin hunna wa tuqulu ilayka man ta sha'u wa umurta gati ma azalta bima azalta fala junaha alika to shine sai take cewa kai ko ma ana rabbaka illa yusaru fi hawaka ita dai ta gano wato ubangiji duk abin da manzo Allah ya kasu ko gaga yake na karshiya to wanda haka Imam al-Bukhari ya rawaita dan ka tana daga cikin wanda watan suka tabba manzo Allah kanta ya aura ita Hawlatu bint Hakim sai mata ta 13 ita ce Rayhana bint Zaid bin Amr daga banin dadiri su kuma banin su ma daga cikin Yahudawa ne banin da aka ga daga cikin kabila take sama ita ma watan mazal an kamo ta ne matsa ita ma cikin hursunoni an ka zo da ita to ita ma an zo da ita cikin hursunonin da an ka zo da su aka zo da su sai manzo sallama watan ya yauta ta sannan kuma sai ya aure ta an ce kuma ita ce lokacin da za a yi aikin hajjin bankwana duk sai haya wajen dawowa daga aikin hajjin bankwana ta rasu radi Allah anha kaga kenan ita ma ta rasu kenan kamin manzo Allah kenan kaga da ita da Zainab bint Khuzaimah kenan suna su kamin wafatin manzo Allah sallama to shine ta rasu haka haka Imam al-Qurtubi bai kawo cikin tafsiri ne shi ma haka shi ma su bai kawo nan sannan bayan wannan sai mata ta 14 kamar yadda shi ma sai ya kawo shi da cikin wannan tafsiri nashi yace akwai wata mata da ake cewa Sharafu bint Khalifa Sharafu bint Khalifa manzo Allah sai ma aureta an ce ɗan uwar da Hayatul Kalbi ce da Hayatul Kalbi wanda muka faɗi jiya dinnan wanda manzo Allah yake tambaya su akwai wani mutum ya wuce wurin ga sun kace sun daga da Hayatul Kalbi ya wuce to ɗan uwa ce ita wannan Sharafu bint Khalifa din wanda to an ce ita kuma Allahu Akbar lokacin da aka zo aka gaya mata ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ta aureta saboda murna da jin daɗi sai ta tarus saboda jin daɗi a ce yau manzo Allah shine amijinta Allah ya baki wata sai ta ta Allah ya baki ta ce wannan Sharafu bint Khalifa ne Allah da Allah wana wannan haka shi ne ka a cikin tafsirin shi sannan sai ta 15 ita ce Asma'u bint Nu'man al-Jawniyya ita kuma an rubuta daga sayyida Aisha radhiyallahu anha take cewa ita wannan ibnu al-Jawni din nan lamma ursilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dana minha قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد قلت بعظيم الى حبيب اهلك wato aka ce kamar da aka rubuta daga sirrin Allah wa take cewa wato ita wannan Asma bint Nu'man al-Jawniyya din ibn al-Jawni tace sadda an ka zo da ita ma'ana bayan ta zo gidan manzo Allah kenan sallama manzo Allah ya zo kusa gare ta haka wai sai ta ce a'udhu billahi minka wai tana da matsari daga manzo Allah subhanallahi sai manzo Allah ya ce ai ko laqad qultu bi azim ai ko lalle kene mai tsari ko da ubangiji mai girma ko saboda haka shikenan an sallame ki sai gida shikenan sai ta kai wa Bukhari da sunan hadisi don haka amma abinda wasu malamai suka ce wato abinda ya faru shine daga cikin matan ne ba sai na faɗi suna ba amma amma dai shi ne sun kace mata wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mace ta zo gare shi wato an kawo ta gare shi tana amarya yana sha'awar ta ce a'udhu billahi minka saboda haka ita kuma sai ta dauka haka da ne shi yasa haka ta faru kage kenan dai a sallage ta sai da ta kaga saboda abuwa sai ga to shine wannan haka Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak kuma shi ya kawo shi ma shi ya kawo shi a cikin wannan tafsirin nashi to sai kuma wato mata ta 16 ita kuma akwai wata mata da ake cewa amratu ita kuma wanda Allah ya tama ya aure ta wanda bayan an yi auren to sai dai shi ba mijin nata baban ta ita matar shi kuma sai ya zo yana ganin kamar wato zai faɗa manzo Allah ta magana shi mai gurgiwa sai ce manzo Allah sallama ai wato ka gane ta tunda take ba ta taba rashin lafiya ba ko so guda ba ko so dai ba taba rashin lafiya ba sai manzo Allah ya ce ai mali hazihi inda Allah min khairi ai ko ba wani alkhairi ga wannan da ai duk wanda a ce gaba dai bai rashin lafiya ce to ba alkhairi ga mu'min da shikenan sai an kafasa ita ma subhanallahi wannan shi kuma wannan Sheikh Muhammad Rida a cikin tafsir a cikin littafin shi na Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya kawo wannan bayani din saboda haka kaga mata 16 kenan to an kai amma kuma sai ana cewa tara ne sanane ko saboda haka amma Allah misali an je ga guda 16 saboda haka ba mata tara ne wadanda manzo Allah ya ba amma an je ji kun ji yanzu misali ga wadanda kamar ita wannan ne din kaga ba ta tare gidan manzo Allah ba kenan sallallahu alaihi wasallam kaga ita kuma gane ta tware amma kuma kai ita ma su an karbure shi ita ma ga wacce ita ma wadda ita kuma saboda farin ciki ita ma cewa kaga ita ma su tare gidan manzo Allah bakinan sai gashi ita ma ta yi wafati saboda haka waɗannan ne ya su ne matan da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura to iyaka dai da ma da aka cewa mata tara gare shi ana magana mata tara wai waɗanda manzo Allah ya wafati ya bari yake nufi an fahimta ba ana nufin duk gaba ɗaya waɗanda ya aura ba amma mata tara ake nufi waɗanda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato waɗanda ainihi ya aura waɗanda ya bari ya wafati ya fasu wanda shine muka faɗa jiya misali kaga su ne akwai ita Sayyida Aisha kun ga da mun ji waɗanda sun karsu dama ga ita Sayyida Khadija ta farko ta ya wafati ga kuma Aisha Zainab binti Khuzaimah ita ba to shine waɗanda sun kai waɗanda manzo Allah ya bari gurantar din su ne waɗanda kowa ya sani din wanda cikin sirar islamiyya su ne aka yi to su ne a ita Sayyida Aisha Sayyida Maimuna Sayyida Safiya Sayyida Sauda Sayyida Hafsatu sai Sayyida Hindu sai Sayyida Zainab sai kuma Juriya da kuma Ramla radiyallahu anhunna waɗanda su ne gurantar din waɗanda su ne waɗanda kowa ya sani din to amma dai gashi an ji ne waɗanda sun kawo rabi to kuma ana samun waɗansu daga ciki sai kaga wato musamman waɗanda ba musulmi ba suna kawo su maganganu sai suna cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taya mana aure da yawa saboda haka kawai sharhu da dina rabu kin juna da sauransu to wannan ba haka nan bane ba duk auren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba ɗayan shi dukan su kowanne akwai ma'anar da yake isa wato daga cikin irin abubuwan da aka shi wato dan hankali ba misali wanda zaka tabbatar da cewa ai duk auren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ya yi shi don sha'awar rayuwar duniya bane kwata kwata ba wato kuma ba ai ga hijiyoyi domin in ka dima yanzu farko ai sai da ka dije aure ko tana da shekara nawa 40 yana da shekara nawa to shi za a ce aure ne na sha'awa na jin dadi ai ai haka na ka gani yanzu aure ko matsayi ne na matashi saurayi misali a lokacin amma sai bai ba dan me ne ka tabbata kaga ko nan dan ka tsama ai magana ta ku so daga aure ne ma da tashin farko ma ga yanda aka yi shi ga yanda aka yi kuma ita kanta ma ce san bai shawaran ba ko ka gani ya aure ta saboda haka yana dan shekara 40 tana dan shekara 40 yana dan shekara 22 ya aure ta auren farko kaga in dan sha'awa shago da duniya ne manzo Allah ba zai aure shi shekara 40 ba aure ne fara ba kaga wannan ga fili yake ba wani ko abun da ne koyi koyi to sannan kuma in kun kadiba kuma gashi kuma da ya aure ta bai ƙara auren wata ba sai ta rasu to kaga yanzu misali in dai har ya zama haka nan ne kun ga kaga yanzu misali ga shekarun da sun kai shekara nawa ko amince subhanallah a tare wanda suka kai tare yawa shekara 24 to yanzu dan Allah yanzu misali shi manzo Allah yana da shekara 25 ko to sai a hada da 24 49 kenan ko to dan Allah ka gani manzo Allah bai ƙara wani aure ba sai da shekara 49 sannan waɗanda sauraya aure su to yana magana ai kaga sannan shekaru ne sun kai inda kuma misali in aure na sha'awar zai ba zai yi ba shekara dai 49 ya kai inda in dan da dadi ne zai ba zai shi ba kaga wannan ga dan gura ko na dai an ka tsaya ya isa ya wanke wanga maganganun banza nasu din gashi ya aure da cijiya auren farko ko bai ƙara aure wata ba sai dai shekara 49 a rayuwa ta sannan ya sake auren wasu din don haka ga a wannan lokacin ai ka san kaida na shekaru da shekarun ka sun ga sun fara tafiya to akwai abubuwa hannun rayuwar jin daɗin duniya ko da za ka yi su kai ba daɗin ka kashi kwarai ba sai dai kawai a daidai ne kurum to shi din ne to shi ne kaga in ka duba yanzu a ce bai ƙara aure ba sai bayan ya shekara 49 a rayuwa sai sannan sake aure to ina magana kuma a ce don sha'awa yayi kaga ba haka bane ba sannan bayan haka nan dan an ka duba har yanzu shi manzo Allah kwata kwata bai ma da lokacin da za a ce wa ai duniya ya zauna jin sha'awar duniya ne kurum to a kullu cikin harkar jihadi ake da sauran abubuwa ko ina ma da tsawon lokacin ba ma da wata da tsawon da ake cewa ai ya zauna da ɗaya mure mara hawa cikin duniya kuro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu lokacin ba kwata kwata ba ko yaushe a cikin jihadi ake bai samu hutawa ba tun daga farkon manzanci ko an san gobe da aka ta yi ko ai kullun kafiran maka aka yi ta fama da su da sauransu bayan ai hijira an koma madina shi ma da abubuwa aka yi ta yi ya ko ina a jina ne ka gani kullun abin da aka ta kokarin yaki da masu bautar gumaka da kuma kokarin watsa shi addini na musulunci da kokarin kuma cikin gida din kuma hana miyagun ayyuka ma'ana umarni da ake alkhairi da hannu daga muwaye cikin musulmin kenan su ba duk abin da ake sai kenan da kuma karantarwa duk abin da manzo Allah ya karar da kai shi kenan sai kuma ibada cikin dare kuma ko to wannan ya tashi kawai ne ka kumburi cikin wurin saboda sallah to ina magana aure a ce da ya ce don ɗaya shugo da juna ko ka gani ba haka nan bane ba ko alama ba tunda in ba da haka nan ba ina zai samu lokacin da zai yi ibada in don sha'awar juna ne kawai zai yi ina ga lokacin da zai ce tsayuwar dare wurin sallah wannan dan lokaci ne saka tace kargawa kuma in ya tsara wadanga mata duk da sha'awar juna ne ai ko alama ai in dai har mutum zai abiye sun to zaka isko abuwa sunan gwa za su rubuta in dai har mutum zai abiye mata misali ga harkoki to harkokin addini rangume za a samu so da haka shi yasa kaga manzo Allah kuma duka ba abin da ya tawaye gare shi duk cikin waɗannan ayyuka din da yake na watan ta yake da shi sannan bayan haka kuma wato sai zan in an ka duba har yanzu daga cikin su waɗannan du'ar rakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to zaka isko duk abin da manzo Allah yake ta kokari shine ya hada wani zumunci tsakani ne da al'umma saboda ya kai haka shi zai taimaka mai wajen watsa wannan addini saboda wacce ya gano wacce mazala sulki ne wacce sulki kuwa to ka gani in musu sai na sulkin ka ne kaga duk dai duk wani abu da kake ji dai to kaga wannan abu shi zai taimakawa wannan gabar da su kafe da mafi yanzu suka kulla hadi to sai ya zama can yana da sulki can sulki ne da ko ina daban-daban kaga sanadi haka nan ma zai iya sawo su musulunta kuma din ba su musulunta ba misali bisa ga kaddarawa ai ka san dai ba su taimakawa a yake shi ko tunda dai yana wani da ya so misali to saboda haka kaga duk akwai hikimi cikin abubuwan ba wai haka nan kawai manzo Allah bai ce aure ba saboda dai wato ne ya zama hakokin juna bukuran ba da haka dan a samu wannan dama ne ta watsa shi ainihi addini tunda in ka diba kamar inda sai da Aisha da aure sai na buka sidiku ce kaga ainihin zumunci mai karfi ya kullu tsakanin shi da shi to sai da kuma Hamsa kaga bai sai da na umarce shi kuma kaga ita ma zumunci mai karfi ya kullu sannan sai Ummu Habiba ita ma wacce dai Abu Sufyan shi ko Abu Sufyan daga lokacin su ne mayan makiya manzo Allah to sai manzo Allah ya aure ta ce to shi kenan to da haka kaga dole sai an ga shi ma kashi kaga shi ma sai gashi ya zo ya musulunta shi ma shi Abu Sufyan din baban nata shi ma to ka gani sannan kamar ita ma ita wannan Maimuna din ita ma ita kuma ka gani wato kaga kudin mun faɗa cewa ya kumban Khalid bin Walid kaga shi ma tunda Khalid bin Walid din ka kula kaga shine dan Walid bin Mughira babban kafin nan amma ka tani shi ma ga manzo Allah na aure babo ne shi Khalid kuma shi ma gashi kaga sai musulunta shi ma Khalid yan musulunta kuma sai ya zama daga cikin jarumai cikin komandojin wurin yaki wurin jihadin za har bayan wafatin manzo Allah yana daga cikin mayan komandojin da suka ci gaba da harkoki wajen yaki su ne gaba gudu ba da gudu ba mai karfin gaske to kaga shi ma auren wato shi ma da an kai kaga tana da fa'ida wa kwarai da gaske to saboda haka sannan ga ita kuma Safiya ita ma ita kuma diyar ɗaya daga cikin sarakunan wato Yahudawa din ne wanda ga lokacin abin da yasa Manzo Allah ya aure ta wato shine ana cewa da an ka zo da ita tunda matsayin hursu da take to sai kowa yana ganin shi addini da sai sabai kowa na jayayya misali wanda shi ya kamata ya zama daga gare shi an ce saboda kyakkyawa ce ita to saboda ganin haka nan don raba gaddama ne shi sai Manzo Allah sai ya aure ta to kaga ita ma kaga dalilin auren da don akwai da kuma wata jayayya wurin kuma ka gani tunda dai tana ga cikin alaka da su Yahudawa kaga har yanzu an kulla wata mu'amala su bacin wajen su sannan Zainab bintu Jahsh ita ma ita kuma auren nata dalilin auren nata shine wato domin a bata wannan da aka cewa wanda duk ya yauta bawa ya ci ya mai da shi da shike na matsayin dan da yake gare shi to don Allah ya roshi wannan ka'idar ka sani ba dan dan ne naka ba a'a saboda haka babu wani abu da ya shiga wanda jini da jika yana iya sakin mata ka aure shi yasa Allah ya ce ya aura mai ita kuma mata ta shi don ya roso wancan tsari ne saboda su jahiliya haka suka yi an fahimta idan mutum ya ce wannan bawa ne amma ya dauta shi ya mai da shi da to shikenan wanda ka san dan da ya haka suka dauka ta bai auren mata ta dai ni ba abin da shikenan da matsayin dan da yake to shi ko don Allah ya roso wannan abu shi yasa ya aure ita ko Zainab bintu Jahsh saboda haka dai in kun ga diba gaba da kaga duk akwai hikimomi kwarai da gaske cikin waɗanda auren rashin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma yanzu kaga wanda bai sani ba sai kaga ita ganin kamar ta dako ko ba haka nan ba to wannan dai insha Allah kana tunani dai a dan karanta abu cikin wannan ga wanda irin da yanda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ji adadin su sun kai kusan 16 sannan kuma gashi an ji waɗanda guda 9 su ne waɗanda manzo Allah ya zauna da su kuma su ne ya faci ya bari to su ne waɗangan guda 9 din waɗanda an ka bari nan su ne Allah ka magana da su na hore da su ne ake nan su ne Allah ya ci gaba da cewa kan ta aisha gaba
يا نساء النبي من يأت منكن فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
من يأت بفاحشة sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya nisa annabi yace ya ku matan manzo Allah da ku kuma shi bane ba shi ne yake cewa ya nisa annabi ya ku matan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ku sani zaman ku da manzo sallama kuna da girma da kima don haka man ya atimin kunna bi fahishatin duk wanda yazo da wani aiki na alfasha daga cikin mubayyinatin mabayyaniya to ku sani yuda aflaha al'azabu za a lullunka mata azaba fiye da kowa da kai lullunki za a yi mata ita saboda kai za a yi mata haddi za a yi mata shine a lullunka mata kamar ana wannan ganin ga ina abin da aka su za a lullunka musu ji saboda kusancin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka tunda suna da girma manya ne suwa to in ku sun ka aikata wani abu na alfasha to su san lalle za a lullunka musu wato azaba sai ce wa kana zalika Allah ya sika kuma wannan abu ne mai sauki wurin Allah a lokacin muku azaba sauki gare shi wurin Allah to wai ma'ana saboda daje su ake magana wurin tajalla wa alhunna
wa mai ya kanata min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nodiya adra marratani wa atarna la rizqan karima ya nisa annabi lastunna ka ahadin من النساء إن اتقيتن فلا تعدان بالقول فيعلم الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا.
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba to nan kaga nan Allah yana ya faɗa musu cewa in sun ka aikata wani aiki na alfasha ma'ana kamar wanda shahidi nake nan to za a lunka musu azaba haddin dole za a su lunka musu za a amma Imam Tabari a cikin tafsirin ya kawo cewa ba a taba samun mata ɗaya daga cikin wani annabi wanda ta yi zina ba haka Imam Tabari ya kawo cikin tafsirin shi to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bayan wannan cewa za a lunka muku azaba in kun aikata aiki na alfasha kuma bayan haka wa man yaqanut min kunna duk wanda ta yi biyayya cikin ku shine duk wanda ta yi biyayya shine wa man yaqanut min kunna duk wanda ta yi biyayya daga cikin ku lillahi wa rasulihi ta yi biyayya ga Allah ta yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albai suka ce ma'ana duk wanda ta dago ma ba'ana bisa ga biyayya da tunda suna yi to shine duk wanda ta ci gaba da biyayya zuwa ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'mal salihan kuma ta aikata aiki na kwarai to sai Allah ya ce ita kuma har yanzu nu'tiha ajran hamarratayn za mu ba ta lada halunki kaga in wurin laihi ne sun kai za a lunka musu azaba in kuma aikin Allah kuma sun kai ba irin wanda aka ba kowa za a basu lada ba lunka musu za a yi su kuma saboda matsayin su a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun jigina shi saboda kasan duk abin da ya jigina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki yana darajanta shi matuƙa kware da gaske to sai kuma Allah ya ce wa atadana la harisan kariman kuma duk wanda sai wannan mun tare da mata wani irin arziki mai girma mai daraja a cikin aljanna kenan don haka shine ziyaratan ala zalika matsayin ƙari bisa ga wannan din as-sawabin marratayni wato shine za a ba ta sakamako lada ha guda biyu kuma wata jiji rizqan kariman fil jannati za ta samu kuma arziki mai daraja a aljanna din sannan sai Allah madaukakin sarki ya saki cewa yace ya nisa annabi yace ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku sani lastunaka ahadin minan nisa'i yace to ba ku zama ku kamar sauran mata ba saboda haka ba kamar sauran mata kuke ba in taqaitunna matukar dai kun ji tsoron Allah shine sharadi shine lakin bi sharadi taqwa wallahi tabaraka wa ta'ala da sai da matukar kuna tsoron Allah to gaba ɗaya ba daidai kuke da kowace mata cikin duniya ba fala takhda'na bil qawli kuma sannan gar ku rika watan karyatta murya ma'ana wajen magana irin maganar nan za ka ganin mata suna yi misali suna wata rabuwa wajen murya ka gane suna kare murya shine Allah ya ce fala takhda'na bil qawli kar ku rika kare murya ku kuna yin kasa da ita ta yadda ma allazi fi qalbihi madur wanda adda rauni na rashin imani cikakke a cikin zuciya ta har yayi tsammani a cikin sha'anin ku ma'ana saboda in ya zama za ku rika irin wannan maganganun ai na kare murya in wani ya taho misali ko tare da manzala ku menene kuna wakilin abubuwan to ai wanda irin waɗannan munafikai shi abin da zai rika kalla
ai zai rika mashi auku kila ma yana da makosu mangaru wanda ba su kamata ba tunda yazo ka san da dama wani in mutum bai kama kai ne ba da ba nan ne abin da ke faru ke faruwa tunda yazo misali ko da cikin mata da idan mace mai kamun kanta ce wanda za ta rike wadansu ba za a ji cewa su lafuzza ba to ina ganin ko da irin wadanda ashi da nudin ne iska ba lalle su yi mata magana ba dan suna ina ganin illa da su mata magana za su yi masa wani cin mutunci da wani to a ji misali to amma da zan sun ka je yana lafazin magana ta har kokarin kare magana ta mure ta kai don dai a ji mure ta misali don wani ya mata magana to shikenan to shine na Allah yake magana ga matan manzo Allah sallama ya ce wa fala tahtana bil qawli ka ku rika kan kare muryar ku a wajen zance fa yadama allazi fi qalbihi maradun wanda adda watan rauni rashin lafiya na rashin imani na munafici kina a cikin zuciyar ta hayye tsammani wai zai iya samun watan zai yi wata magana da kuwa ku dai wa kulna qawlan ma'rufa ku fadi magana magana mai kyau min gaira khudu'in ba tare da irin wannan watan yin kasa kasa da muryar din ba saboda haka to shine sai Allah madaukakin sarki ya ka ana ne ka tsaya to shine sai Allah ka gana in ka kula wato Allah ya tabbatar da cewa mata manzo Allah ba kamar sauran mata bane kaga kenan wannan ya isa ya gura mana cewa ashe wato duk wanda zai dauko kalma yace ai annabi mutum ne kamar kowa to alqur'ani ma ne ka kare ta shi mutuna ai kafin da sanin alqur'ani ka kare ta mutunin yanzu nan ga alqur'ani sai Allah ya ce mata ne ba kamar kowa su yi ba kamar mata suke to dan wasu da samu darajar ta to shi mata ne sun ka zama ba kamar kowa ba cikin mata kuma dan shi sun ka samu darajar to shi ya an kai shi ba kamar kowa shi kaga ai ko ga ai mata ta yi raddi ga duk wanda zai ce haka dan dai bai yiwa tunda dai kai ba misali yanzu misali in ma an ka samu wani mutum wanda ba irin manzo Allah bai tarjar kima ce ba sai a ce wani mutum ne wanda ba wani abu ba sai ya aure wata babban mace babba misali kila a ce ko iya wani shugaban kasa ko ma'ana dai wata gidan babban gida misali shi ma ya samu girma ai ko to ka gani shi annabawa misali shi kai ne ko namiji yana iya samun girma ta karkashin mata ta in tana babba to ina da shi mijin da shi ne a babban ita mata karkashi ne ne matan sun ka samu abu ba karkashin manzo Allah ne sun ka samu wannan daraja sun ka samu din sai sun ka zama ba kamar sauran mata ba to shi kuma ya za a iya zama shi kuma kamar kowa shi kuma shi mai matan sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ne ya shi yasa Sheikh Muhammad Alawi yake cewa ce wannan kalmomi ne zama na shirkiya na shirka yace mushrikai ne ko take faɗa wannan magana din saboda su ka ga annabawa su ai mutane ne kamar su yace in ka diba kaga su annabi Musa haka ka dora su ka ce musu ai anominu li basharin mithlana wa qawmuhum ala al'abidin sai mu iman da mutane irin mu shine anominu li basharin mithlana yace haka su ma duk irin su annabi Salihu su ma haka mutane shi da sauran su biye ta zama su ne kowanne da ayyukan alƙur'ani haka suke duk kafin su suke fara karanta saboda haka manzo Allah mutum ne ba wai aljani bane ba mala'ika bane amma dai sai dai ba kamar kowa ba sallallahu alaihi wasallam to nan kaga sai zama suna da daraja duk abin da ya rabu da manzo Allah ko sai yana girma ne da kima shi yasa kaga mata manzo Allah sun samu daraja saboda suna nashi sahabban manzo Allah sun samu daraja saboda suna nashi garin Makka ya samu daraja saboda an haihu manzo Allah cikin shi sannan Madina ta samu daraja saboda annabi ya koma gare ta sannan kuma sauran al'umma gaba ɗaya har mutu duka mun ka samu daraja saboda muna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga mu Allah ya ce muna kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas Allah ya ce mun kai kowa mu da wai zama ne ba da shi ba ka gane duk mai halin ummar da aka yi baki da can annabawa da suka gabata saboda haka duk abin da ya jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan abin girma gare shi wurin Allah Allah na ba shi daraja kima amma yanzu sai kaga kawai abuwa dai ne ka sunan addini sun kalalace wanda sahabin da ya zama da annabi shi mutum zai tsaya na faɗi abuwa sannan sai kaga nan Allah yake masa magana cewa in sun kaji tsoron Allah kaga shi da mata kawai tsoron Allah din shi ne ke komai duk abin da mutum zai yi mutum ka ba tsoron Allah ciki ne to aikin manzo ne ba zai amfani mutum ba don haka shi yasa kowanne irin abu ne mutum zai yi kuma in mutum yana jin tsoron Allah shi ne sai maka mashi dan taimako da zai maka shi ne na farko dai in dai kana cikin tsoron Allah to yana da wahala ka iya cuci ka cuci mutum ko ka tai ka zalunce shi misali ko kuma ka yi kokarin ya zaka zalunce ko wani iri ka rige misali kamar zalunci wannan shi haiwan da zaka na wani abu nashi misali kamar kila ko sata misali kila ka sace wani abu kaga zalunci ne wannan ko ci mai mutunci shi ma zalunci ne ko ka zo ka rika yada abin da mutum bai baka ce yayi kaza na batanci shi ma zalunci ne duk abubuwa misali barke in mutum na tsoron Allah duka ba zai yi irin waɗannan din ba zan da ya tayi ne zai tsoro tsoron Allah sai ya fasa ko kamar yadda baka cewa wato yanayin na tsoron Allah din wato shi ka hana shi ne ga kowa na hana saba ba Allah wanda kaga wani mutum wanda ya taba neman wata mata zai yi zina da ita ta ce mai ba matsala bane ita ta yadda zai yi zina da ita din ya ka dai bukata ta shine wato ya zo da ita din da dai ba mai ganin su kawai shi dai ne ita shirin da saboda an zo inda aka gani to akwai matsala to shine yace an wannan bai ba da fa tunda yana da gidaje da yawa ba matsala bane za za su akwai inda ba mai ganin su yace da yace inda zai zuwa bayan ya zo ne shine sai daga baya sun ya shiga cikin gidan ya kulle a shiga cikin daki an kulle haka to shine sai yace yanzu haka saboda haka nan wannan gida ba kowa san yana da shi ba saboda haka ba wanda ya san zai ganin su nan sai da shi lalle kware da gaske iya ka kofa guda ta rage kulle ya kulle ta inda Allah bai gane su kawai eh ya kulle ya ruhi inda Allah bai gane kofar da Allah ka gani sai da ita da yanzu ruhi to kawai wannan ba sai sai tsoron Allah shi ga cikin shi shikenan sai fasa ka gani to shi tsoron Allah shine zai zama ka kowa mutum ga aikata dole aikin yi da shi to shine nan sannan ka gani sai Allah madauke sarki ya faɗa cewa kuma kar su rika wacan sassautar da muryar su suna yin kasa da muryar su ya hawo ne ga sha'awar su ko ya faɗi wata magana gare su ko na abu da ba a yadda da wannan din ba saboda shi manzo Allah shi yasa ka gama ta nashi baki daya duka shi Allah cewa ya haramta su halaman ne misali gaba da mutum ya aure matan manzo Allah suna saboda su uwaye kowa ne mutum matan manzo Allah daidai suke da uwar ta mutum duk wanda kasan za ka ganin girman mahaifiyarka ka girma to su matan manzo Allah fa dole ka girma su hidda haka saboda haka matsayin uwaye suke ga dukkan mu'mini wa azwajuhu ummahatuhum matan manzo Allah uwaye mu'mini ne baki daya saboda haka shi yasa dole da zalabu tun bai kallon matan manzo Allah matsayin uwaye gare shi to ba mu'mini ba ya hice daga cikin layi subhanallah Allah ya kiyaye shi da haka Allah ya tsare su wannan to yana cin kuma lokaci ya zama kwana sai dai gobe insha Allah sai mu dora amin nasu musu kare ba amma dai sai gobe sai mu ci gaba gare su muna fatan da muka daidai Allah ka ba muna kuna kuran mu kuma Allah ya fi muna Allah fi mutar da majalisa mu ku gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah dukkanin ayyukan da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ya karɓa muna muna roƙon Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata dukkan alkhairin da a cikin wannan wata na Ramadan muna roƙon Allah ya tabbatar mana ya ba mu suwa dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun su Allah ya sani Allah ya yaba da kowa bukatun sa sai baki daya masu neman addu'a ga marasa lafiya gida da su sai Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mu lafiya masu neman addu'a ga kasuwancin su da kuma manoman mu da masana'antu da ma'aikatan gwamnati da dalibai masu karatu duka muna addu'a Allah ya ba kowa jagoranci cikin mu na baki daya da sauran mata masu cikin nasu kuma mu sallu Allah su ke su lafiya cikin sauki a gonar su alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنا نسألك بأننا للشر أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارفع عنا لجهدا ولجوعا ولعليا وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين